ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ne ko 21 haka 21 ga watan Sha'ban hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda yayi daidai da 15 ga watan hudu shekara ta 2020 miladiya. To kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, a duk da ya saba da ranar da muka saba gabatar da karatu, duba da yanayi da ake ciki wanda kowa ya sani, ana ƙoƙarin takaitawa mutane zirga-zirga, ana tunanin daga gobe da daddare saboda wannan annoba da ta dan fara yawaita a cikin wannan gari namu mai albarka, inda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakile ta ya kuma takaita ta iya waɗannan mutane, su ma Allah ta'ala ya tashi kafadun su, sauran al'umman musulmi duk da suka shiga ciki Allah madaukakin sarki ya fitar da su, mu kuma da ba mu shiga ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu. To duba da yanda muka ce littafin yana da fa'ida ya zama guzuri na wannan wata mai alfarma da yake tinkaro mu, da buƙatar a ce mun karance shi duka dan ya zamanto mun dan tsatsunci wasu abubuwa na ahkam a ciki. To sai na ga dacewar mu yi karatu yau, kila mu yi gobe, la'alla ba mu sani ba ko za mu iya karanta littafin gaba ɗaya insha Allah. Wannan shine darasin mu na 7 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna gabar al-iftar. To a ƙarƙashin al-iftar sai mala yace ta'ajilul fitr na biyu kenan, gaggauta buɗe baki, irin nawa a shafi na 62 ne, ban sani ba ko rubutun iri ɗaya ne. Ta'ajilul fitr, gaggauta buɗe baki, fa ya akhal iman, mala yace ya kai dan uwa mai imani, alayka bil iftar idha gharabat ash-shams, ya kamace ka ka gaggauta buɗe baki idan rana ta faɗi, wala ibrata bil humrati shadida, ba sai ka yi izina da wannan jajajajen rana mai tsanani ba, albaqiya fil ufuqi, wanda ya rage a sasannin sama, ba wai sai ka ga wannan jajajajen faduwar rana ya bace duka ba, da zarar ranar ta riga ta faɗi kwallon ranar ya bace an daina ganin sa, to kawai ka gaggauta buɗe baki. Wa fi zalika ittiba'un li sunnati rasulika sallallahu alaihi wa sallam, domin a cikin gaggauta buɗe bakin nan akwai koyi da kuma bin sunnar manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa mukhalafatu lil yahudi wan nasara, sannan a cikin gaggauta buɗe baki akwai sabawa yahudi da nasara, fa innahum yu'akhiruna, domin su suna jinkirta buɗe baki ne, wa ta'khiruhum lahu amadun, jinkirtawar tasu yana da wani lokaci, wa huwa zuhurun najmi, shine bayyana taurari. To sai aka ce kuma musaba musu, da haka sai zaman to gaggauta bude baki dacewa ne da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam jinkirta bude baki dacewa ce da sunnar yahudi da nasara Allah kiyaye wa fittiba'i dariqatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahji sunnatihi ibrazul lil ma'alimid din a cikin koyi da bin sunna da wato da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahji sunnatihi da hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ibrazun a cikin hakan akwai bayyanarwa da sake fitowa li ma'alimid din da abubuwan koyarwa na addini ma'ana a cikin bin dariƙar annabi sallallahu alaihi wasallam da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sake bayyanar abubuwan koyo a cikin addini wa'tizazul lima nahnu fihi da kuma ƙara girmama da bunƙasar yanayi ko abinda muke cikin sa min hadin na ainihin wato shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam narju an yajtami'a alaihi thaqalan wanda muna fatan da mutane da aljanu su hado akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba iya mutane ba ma kawai mu fatan mu har aljanu musulmi su ma su dace akan sunna ba saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wayubayyinu zalika ahadithul mustafa sallallahu alaihi wasallam yace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za su bayyana fi faqaratil atiya a cikin waɗannan ko wannan sakin layi mai zuwa domin faqara shine kamar paragraph sakin layi ko kuma ainihin wato abin nan to yake cewa wayubayyinu zalika abinda zai wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za su bayyana mana haka fi faqaratil atiya a cikin waɗannan ko wannan sakin layi mai zuwa ta'ajilul fitri yujlibul khair gaggau abu na farko gaggauta bude baki yujlibul khair yana janyo wa mutane alkhairi an sahal bin sa'ad radiyallahu an an karbo daga sahal bin sa'ad Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri ma ajjalul fitra matakar suna gaggauta bude baki abu nabiyu ta'ajilul fitri sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaggauta bude baki sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam fa idha ajlatil ummah alislamiyya wa idha ajlatil ummatul islamiyyatu alfitra idan al ummar muslimi suka gaggauta bude baki faqad abqat ala sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam to lalle al'umman manzon Allah sun tabbata sun wanzu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhaji as-salafis salih da kuma tafarkin magabata na kwarai walan yadhillu kuma ba za su taba bata ba bi idhnillah da iznin Allah ma damu matukar al'umman muslimi sun dawwama abdina alaiha bin nawajiz suna kankamewa suna cije sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da hakoransu rafidina kulli ma yugayyiru qawaidaha suna kuma watsi da dukkan abinda zai canza kaidojin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to al'umma matukar tana kan wannan ba za ta taba bata ba an sahal bin sa'ad radiyallahu an an karbo daga sahal bin sa'ad Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitri han nujum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ummata ba za su gushe ba akan tafarki na akan sunnata matukar ba sa sauraro ba sa jiran bayyana taurari kafin su yi bude baki kaga abubuwa guda biyu ga jawo alheri dan haka kaga ga falalar azumi ga kuma wasu sunnoni waɗanda za su ƙara yawaita alkhairi a cikin wannan wata mai alfarma cikin al'umman musulmi sannan kuma ga al'umma tana kan sunnar annabin ta sallallahu alaihi wasallam na uku ta'jilul fitri gaggauta bude baki mukhalafatun lidallina wal maghdubi alaihim lalle a cikin gaggauta bude baki akwai sabawa abdallin batattu sune nasara wal maghdubi alaihim da wadanda Allah yayi fushi da su sune yahudawa
to ko iya nan ai ka taimaka dan ka sabawa wadannan ka gaggauta bude baki.
Idza kana an-nasu bi khairin, idan har mutane sun kasance cikin alheri, li annahum salaku min haja rasulihim, ba dan komai ba sai dan sun shiga tafarkin manzon su, wa hafazu ala sunnatihi, sun kiyaye sunnarsa, fa innal islam, to hakika musulunci ya baqa zahiran, zai kasance zai dawwama zai wanzu yana ƙara bayyana, wa qahiran yana ƙara yin galaba, la yadurruhu man khalafahu, wanda ya saba masa ba zai cutar da shi ba. Matukar al'umman musulmi suna kan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam, suka kiyaye sunnarsa, to addinin musulunci zai ƙara ɗaukaka, addinin musulunci zai ƙara yin galaba, galabar da dan wasu sun tsararu ko wasu sun saba masa ba za su cutar da shi ba. Wa hina idin takunu al-ummatu al-islamiyyatu nibrasan yustada'u bihi, to a yayin nan kuma da al'umman musulmi suka kasance haka, to za su zamanto nibrasan fitila, yustada'u bihi, da za a dinga neman haske daga gare su, za su zamanto haske na duniya, duk kowa yana cikin duhu su ne a cikin haske, duk mai neman haske sai dai ya dosan haske daga gare su. Za a wayi gari al'umman musulmi matukar suna kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam, to za su zama fitila, yustada'u bihi, da za a dinga neman haske daga wannan fitila, fi lujjatiz zulma, a cikin zuzzurfan duhu, kowa yana cikin duhu kuma duhu mai zurfi, da haka zai buƙaci haske, to kuma hasken yana tare da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qudwatan hasana, kuma za a wayi gari al'umman musulmi su kasance ababan koyi, kuma koyi kyakkyawa, yuta'assa biha, da za a dinga koyi da su, li'annaha, ba dan komai ba sai dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lan takuna zailan, bai kamata ba, bai dace ba ta zama jela, li umami sharqi wal garb, ga al'ummomin gabashin duniya ko yammacin duniya, kamata ya al'umman musulmi su zama su ake koyi da su, sai dai kowa ya zama musu jela, ba su ne za su zama jela suna biye da wasu ba. Wa dhillan li kulli na'iqin tamilu ma'ahu ar-rihu haythu malat, yake cewa bai dace ba al'umman musulmi su kasance dhillan, wata inuwa, li kulli na'iqin, ga dukkan wani mai haushi, tamilu ma'ahu ar-rih, wanda iska take yawo da shi, haythu malat, duk inda take so, shine ba shi da ba a tsaye yake ba, iska kada shi take, to kuma kai ya kamata ka zamanto kai a tsaye, iska ba ta yawo da kai. An abi hurairata radiyallahu an, hadithi ya tabbata daga abi huraira, Allah ya kara masa yadda, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, la yazalu ad-dinu zahira, addinin musulunci, addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai gushe ba, zahiran yana daukaka, ma ajjala an-nasul fitra, matukar mutane suna gaggauta bude baki. To kaga kenan, ashe rashin gaggauta bude baki ba karamar illa bace, sunna ce guda daya, amma ta cutar da musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Karka ce ai sunnonin suna da yawa, wannan ita kadai ake ta gaya mana, ashe in ta tabbata alheri mai yawa ya tabbata, in ta rushe ashe sharri mai yawa ya faru sakamakon rushewarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, addini ba zai gushe ba, yana ƙara yin galaba, yana ƙara ɗaukaka, matukar mutane suna gaggauta bude baki. Li'anna al-yahuda, ba dan komai ba sai saboda yahudawa, wan nasara, da nasara, yu'akhiruna, suna jinkirtawa, alheri gaba daya yana tattare da sabawa yahudi da nasara, al-sharri kai gaba daya, ko kuma alheri gaba daya yana tattare da saba musu, al-khairi yana tattare da muwafaka da dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ka duba kawai saba wa yahudu da nasara a sunna guda daya ya jawo addini daukaka. Kulna, malai ce sai muka ce, fil ahadithil anifa, ahadithan nan da suka gabata dazu-dazu, a cikinsu akwai fawaida jamma, akwai fa'idoji masu tarin yawa, wala ta'ifa muhimma, da wasu maganganu masu taushi masu mahimmanci, mubayyina, waɗanda za a bayyana maka su kal'ati, kamar yanda abubuwan nan kamar yanda za su zo. Na farko, baqa'uddin zahiran,
wanzuwar addinin musulunci zahiran yana madaukaki mai galaba, khafaqatan yana mai kasancewa madaukaki shine khafaqa, ko khafaqatan rayatuhu tutarsa tana madaukakiya, marhunatun tana abar jingina, bi mukhalafati alladhina man qablana sakamakon sabawa waɗanda suka gabace mu, min alladhina utul kitaba daga waɗanda aka bawa littafi cikin yahudi da nasara. Wa fi dhalika, sannan a cikin waɗannan hadisan dai bayanun, akwai bayani lil ummatil islamiyya, ga al'umman muslimi, annaha cewa al'umman muslimi tahuzul khaira biha zafirihi, sun tattare alheri gaba ɗayansa. Kuma musulmi sun tattara alheri gaba daya, wato wani abu ne ga wani abu akan matar sarki da ido da ta gani, shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana a wannan hadisin. Ina fata an gane. Dan haka al'umman musulmi ashe ita ce al'ummar da ta tattare alheri gaba dayansa. Idan baqiyat ummatan mutamayyizatan rabbaniyatan la sharqiyatan wala gharbiyya, domin al'umma ce wadda ta wanzu mutamayyizatan, ta zama daban, rabbaniyatan mai tarbiya, la sharqiyatan ba wadda take gabashi ba, wala gharbiyya ba wadda take mara manufa ba, ta yi gabas ta yi yamma, al'umma tana da alqibla. Rafizatan an tadura fi falakil kremlin wannan turanci ne ko, wato rafizatan tana mai watsi, an tadura ba za ta dinga zuwa tana kewaye ba, fi falakil kremlin, haka karatun yake, wato kremlin wato sun ce is a fortified complex in the center of Moscow. An bayyanta ko, the complex now serves as the official residence of the president of the Russia. An bayyanta shine Kremlin, da na koma na yi ta binciken wannan kalmar sai na samu, wato ita al'ummar musulmi al'umma ce da bata gabas ko yamma, ta bi wa'ancan ta bo'inna, tana da alqiblata, tana da manzanta da yake tsara mata inda ta nufa. Rafizatan tana watsi, bata zuwa ta yi zagaye, tana kewaye a cikin falakin kremlin, kamar yadda aka faɗa, wato wani complex ne. An fahimta ko, complex ne aka ce a cikin center of Moscow. Ita kuma Moscow ɗin na ina take yanzu? Russia. An fahimta ko, da haka sai ya zamanto wannan kaman ya zama wani residence na ainihin, wato shi president na Russia, kamar bila a nan Nigeria. To su yawa kaman ko White House, zai ma yi mana magana White House ɗin, zai kawo mana magana London, duk za ku ji abin nan. An fahimta, to duk waɗannan abubuwan, ma'ana al'umma musulmi ba ta koma tana matukar tarike addinin ta, tarike sunnar manzanta, ba ta bukatar komai a wajen waɗannan turawa, da za a ce sai ka koma wajen mutanen Russia, ko sai ka koma America, ko sai ka koma London, shine yake so ya kawo mana anan. Ina ba ta fahimta. To shine yake cewa rafizatan an tadura fi falaki kremlin, wato ta yi watsi, ba ta kewaye wajen bin ainihin wato wada, wato mutanen Russia, ko shugabanci, ko ainihin wato Russia tare da Soviet, wanda a lokacin ita ma tana daga cikin superpower da ake abin nan da ita. Yawa, au an tarta'a, al'umman musulmi ba za ta je ta dinga ciwo ba, fi huqulil baitil abyad, shine White House, ko ta je tana ciwo, fi huquli, a cikin lambun wato farin gida, shine White House. Kallalahu Allahu bisawad, Allah ka kewaye wannan gida da baki. Malai ya addu'a yace wannan al'umman musulmi, ina ita ga ta, ga manzanta, ga sunnonin manzanta, ya tafi ya ban mata su, kuma ta koma tana bin mutanen Kremlin, ko ta zo tana bin mutanen Albaytul Abyad, farin gida. Yace kallalahu Allahu bisawad, kai wannan farin gida Allah ya kewaye shi da baki. Au an tawalla wajhaha, ko kuma ya zama al'umma musulmi ta dinga juyar da fuskarta shatara London, yankin London, ja'alaha Allahu kharaban wato yababa Allah ta'ala ya maida ita ma ta zamanto wani rugudaz wato rusasshen guri da ba komai shine ma'ana kharaban yababan yabab ay la shay'a fiha amma imta fa idha fa'alat dhalika baqiyat ma'ana idan al'umma muslimi ta rike wannan sunna ta bude baki ba ta bukata sai ta koyi da turawa ba abinda za ta je ta bukata a can da aka fa idha fa'alat dhalika mala yace idan ta aikata haka baqiyat al'umman muslimi za ta kasance za ta wanzu kashamati bainal umam za ta zama kamar wata tuta shine shama wata alama bainal umam tsakanin al'ummomin duniya tarnu ilaiha al-absar wanda idanu suna kanta kowa style na musulunci yake so ya gani ya koyi da shi in tattalin arziki ne na musulunci za ga yawai musulmi suke yin suna yin nasara tattalin arzikin su yana daukaka ai koyi da shi zamantakewa da zaman lafiya ya akai kasashen musulmi suke to kaga ashe watsar da sunnonin manzo Allah muka yi shi yasa ba za mu zauna lafiya shine dalili amma matukar al'ummar musulmi tana kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zama fitila a duniya kaman yanda lokacin da sunna sa tana fulfulawa ai kaga ta zama fitila a duniya yanayin tattalin arziki karfin soja zamantakewa zaman lafiya security da sauransu dinna musulunci yake koyi da shi wa tahawi ilaiha al-abida kuma zukata za su dinga karkata zuwa gare ta zai zama gaba ɗaya zukatan duniya suna karkata zuwa ga inda al'umma musulmi ta dufa walan takuna kadhalika al'umma musulmi ba za ta zama kamar haka ba illa birruju'i ila al-islam kitaban wa sunnatan aqidatan wa minhaja malai yace al'umma musulmi ba za ta zama haka ba har sai ta koma ila al-islam zuwa musulunci kitaban wajen ruko da alqur'ani wa sunnatan da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aqidatan abin da ya shafi aqida wa minhajan da salar rayuwa da tsari wannan yana daga cikin fa'idar da muka samu daga cikin hadisan da suka gabata nabiyu al-i'tisamu bil islam ruko da musulunci yakunu jumlatan wa tafsila yana kasancewa a dunkule da kuma a fayyace liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani udkhulu fis silmi kafa udkhulu fis silmi as-silmi al-islam as-silmi at-ta'a as-silmi wujuhul birr duk malaman tafsiri sun fassara shi da wannan udkhulu fis silmi ku shiga cikin musulunci kafatan gaba daya karka zamanto kana kai ruko da wani bangare a fatuminu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ko kuma ka zama cikin manya abdullahi ala harf in asabahu khair idma annabi wa in asabahu fitnatu nin qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin yace ya ku wadanda kuka yi imani ku shiga cikin musuluncin nan gaba daya ko kuma ku shiga cikin aikin da'a ka'in da na'in gaba daya ku shiga cikin fuskokin aikin alkhairi gaba daya wa alaihi akan haka tunda an ce a shiga musulunci gaba daya sunnoninsa da farillansa da musta'abbansa duk a shiga ciki gaba daya karka ce ai wannan sunna ce tunda sunna ce ba sai nayi ba buɗe bakin na an ce sunna ne dan ban yi shi ba komai shi yasa malai ya kama wannan daga cikin abin da zamu koya cikin wannan hadisin akwai ruko da musulunci gaba dayan sa karka dinga cewa wannan mustahabi ne ai an ce mustahabi ne in kaga dama kai ko kuma wannan ai kaza ne gaba daya ake so kai yake cewa fataqasimul islam akan wannan aya ashe karkasa musulunci ila lubabin wa qushur bid'atun jahiliyatin asariya ashe rarraba musulunci ila lubab izuwa gundarin sa wa qushur da kuma bawan sa bid'atun ace a wannan shine gundarin musulunci in ka rike wannan ai ko shi kada ya ishe ka wannan kuma kawai reshe ne ko kuma wannan bawo ne wato ace akwai lub shine lubab jam'i ne na lub akwai gundarin sa kwayar sa wa qushur kuma akwai bawo qishir jam'i ne na qishir to karkasa musulunci cewa ai musulunci akwai lubab gundarin sa wa qushur ko qishur akwai kuma bawo bid'atun wannan rarraba musulunci zuwa wannan shi ma bid'a ce jahiliyatin irin ta jahiliyanci asariya ta zamani muraduha manufar wannan kashakashan balbalatu afkaril muslimina hargitsa tunanin musulmi shine balbala balbalati afkaril muslimina hargitsawa da hautsa na tunanin musulmi wa idkhalihim fi dawamatil wato lihtimamat da kuma shigar da su cikin dawamamman wato alihtimamat ba da muhimmanci da kulawa akan abinda allati la asala laha ba shi da asali fi dinillahi a cikin addinin Allah bal tamtaddu juzuruha ila almaghdubi alaihim za a wayi gari asalinta zai zamanto yana miƙewa ne zuwa ga waɗanda Allah ya yi fushi da su alladhina yu'minuna bi ba'dil kitab wa inda suke yin imani da wani bangare na littafi wa yakfuruna bi ba'd su kuma kafircewa wani sashi na littafi ai Allah ta'ala ya siffanta yahudawa da wannan siffa afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd to wannan masifar wannan tunanin su ake ajeho al'umman musulmi shi tunanin su ya tafi kansa su dinga muhimmantar da abin da ba shi da asali a addini karshe sai a ce to ai bude bakin nan duk da ake ta magana akan sa sunna ne fa haka dan baka yi shi ba me ya ciki wallazina umirna bi mukhalafatihim wadanda kuma umartan mu akai da musaba musu jumlatan adunqula wa tafsilan da kuma afayyace wa qad alimta thamarata mukhalafati alyahudi wan nasara mala yace hakika mai karatu ka riga ka fahimci amfanin saba wa yahudi da nasara wa annaha baqa'ud din zahiran aziza saba wa yahudi da nasara shine wanzuwar addinin musulunci zahiran yana mai daukaka azizan yana mai gagara amma in ka wafaka musu kai ma baka da abun koyi sai su baka jin ka waye sai kai koyi da su baka jin cewa ka daukaka sai kai ma ka jingina da su to wannan shine faduwar addinin musulunci daukakar addinin musulunci yana cikin saba musu a cikin saba musu daukakar addini take a cikin saba musu galabar addini take na uku daga cikin abin da zamu koya cikin wannan hadisi a hadisai adda'awatu ila Allah kira zuwa ga Allah wa tazkiril mu'minina da tunatar da mu'minai la tanfasimu uraha kar su yadda igiyar su ta tsinke wal ahdathul jusam allati haqat bil ummati al islamiyya abubuwan da suka faru al jusam manya manya allati haqat bil ummati al islamiyya wa'inda suka kewaye al umman muslimi la taj'alna kada su sanya mu nufarriqu baina sha'airillah mu dinga rarrabawa muna bambanta tsakanin alamomin addinin Allah wala tad'una ila tafdili ba'dha ala ba'd kada wa innan tunanan su dinga kiran mu zuwa ga fifita wani sashi na bangaren addini akan wani istighfafan bi ba'dha saboda rena wani bangare bude baki ne fa kawai ba dan ban gaggauta shi ba na bari sai an yi magariba menene a ciki sunna guda ɗaya sahabbai suka saba ta annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru a gare su a Uhud yanzu sunnoni nawa muke sabawa na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai tsammanin a zauna lafiya ba za a zauna lafiya fa naqulu kama yaqulu al-kathirun mu wayi gari mu ma muna fadar kamar yanda da yawa daga cikin mutane zaka ji suna fada hadhil umur irin waɗannan al'amuran fa da kuke ta yawan magana akan su na wani bude baki gaggauta bude baki sadahiyya wa far'iyya wa khilafiyya wa hamishiyya yajibu an natrukaha waɗannan al'amura ne sadihiyya na sama sama wa far'iyya abubuwa ne wanda ba asali ba rassa ne wa khilafiyya wasu ma al'amura ne da sabani ne akai akai wa hamishiyya abubuwa ne waɗanda suke na gefe gefe yajibu an natrukaha wajibi ne mu yi watsi da su wa narcizu juhudana mu kafa kwazan mu alal khatibil azim akan sha'ani mai girma allazi farraqa saffana wanda shi ya raba wato sahunmu wa shattata shamlana ya tarwata jama'an fa ha anta ayyuhal muslim ya kai muslimi adda'i ila Allah mai kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira bisa ga ilimi kada alimta ka sani min hadhihi al ahadith al sharifa daga waɗannan hadisi madaukaka anna baqa'a ad-din zahiran haqiqa wanzuwar addini yana madaukaki manudun yana nannade bi ta'jilil fitr da gaggauta bude baki kawai ka gane wannan daukakar wannan addinin yana kunshe cikin gaggauta bude baki wallazi yatahaqqaqu wanda bude bakin nan yana tabbata bi gurubi qursi shamsi da buyan kwallan rana ala yace ka saura da falyattaqillaha rijalun wasu mutane su ji tsoron Allah yaz'umuna wayanda suke riya cewa annal ifdara inda gurubi shamsi wai gaggauta bude baki da zarar rana ta fadi fitnatun wannan fitina ce wadda'awatu ila ihya'i hadhihi sunnah har ma suna ganin kiran mutane zuwa ga raya wannan sunna ta gaggauta bude baki suna daukan ta ila dalal wai bata ne wannan wal jahal kuma jahilci ne wa ibadil muslimina an dinihim da nisantar da musulmi ga barin addinin su aw annaha da'awatun ko kuma suna ganin wai kiran mutane zuwa ga raya wannan sunna ta gaggauta bude baki kaman wata da'awa ce wani kira ne laki mata lahu da bashi da kima wala yumkinu an yajtami'a alaiha al muslimuna wai wannan ba zai yi ba dan kawai mutane sun gaggauta bude baki sai kansu ya hade wai ba zai yi ba wannan sunna da ake ta faman yin magana akan ta na gaggauta bude baki ba zai yi ba al'umman musulmi su iya dunkulewa su zama tsuntsiya madaurin ki daya akan ta li'annaha min al'umur al-far'iyya wai saboda bude bakin nan fa yana daga cikin al'amura na ba asali ba na reshe ne rassa ne al-khilafiyya na sabani aw min al-qushur ko kuma suna daga cikin abin da ba lubba kwallan abun ba bawo ne wala haula wala quwwata illa billah ba karfi ba dabara sai ga Allah alfitru qabla salatil maghrib bude baki kafin sallar magriba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufdiru qabla an yusalliya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yufdiru yana yin bude baki qabla an yusalliya kafin yayi sallah li'anna ta'jil alfitr domin abinda ya shafi ainihin gaggauta bude baki min akhlaqil anbiya yana daga cikin dabi'un annabawa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba dabi'u ne na annabawa gaggauta bude baki an abi darda radiyallahu an an karbo daga abi darda Allah ya kara masa yadda salatun min akhlaqin nubuwa yace abubuwa guda uku na daga cikin dabi'un annabta ta'jilul fitr gaggauta bude baki wa ta'khirus sahur da jinkirta sahur wa wad'il yamini ala shimal fi salat da dora hannun dama akan na hagu a sallah a kirji wannan babu wani annabi da yayi sadalu babu abinda hadisin yake so ya nuna ma duk annabawan Allah ba dan sadalu duk kabalu suka rike hannun su suka ina ba ta gane amin amin na uku ala ma za yufdir to mun ji cewa an nuna mana muhimmancin bude bakin nan ko me kake ko wani irin aiki ne da an ce rana ta fadi kawai nemo dabino ne abinda ya sauka kasha kar ka dace da yahudu da nasara akan rashin gaggauta bude bakin nan akan sa aka yi ta wannan dogon karatun to ka yarda cewa yanzu zaka raya sunnar annabi ta gaggauta bude baki to da me ya kamata kai bude baki shine mallan zai gaya ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahuddu ala alfitr bitamr ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa akan yin bude baki da dabino fa in lam yajib idan bai samu ba fa alal ma to sai mutun ya yi bude baki da ruwa wa hadha min kamali shafaqati wannan yana daga cikar tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hirsihi da kwadayin annabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi akan al'ummasa wa nusihihim da yi wa al'ummasa nasiha qala rabbul alamin ubangijin talikai yace alladhi ba'atha muhammadan rahmatan lil alamin wanda ya aiko annabi muhammad dan ya zama rahama ga talikai da kansa Allah ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum tabbas wani manzo mai girma na musamman ya zo muku kuma daga cikin ku ga siffarsa azizun alaihi ma anittum azizun alaihi ay ala hidayatikum wa wusulin naf'i dunyawi wal ukhrawi ilaikum mai matukar aini wato aziz ya izzu alaihi shay alladhi yan'atu ilay yan'atu ummatahu wa yashqu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda zai kuntata ya matsawa al'ummarsa shi ma yana takura mai baya su shine ma'ana wannan wani manzo ne na musamman ga siffarsa azizun alaihi ma anittum ai ma anittum duk abinda zai wahalshe ku ya azabtar da ku ya hana ku sakewa azizun alaihi annabi baya san su shi ma yana damunsa baya san irin wannan ya zamanto ya fada al'ummarsa sannan harisun alaikum ai harisun ala hidayatikum mai matsanancin kwadayi ne akan shiryar da ku wa wusulin naf'i da isar da amfani zuwa gare ku ad-dunyawi na duniya wal ukhrawi da na lahira sannan kuma bil mu'minina raufur rahim game da mu'minai mai matukar tausayi ne mai matukar jin kai ne لأن يطاع الجسم الشيء الحلوي دومين باو جكي أبو ميزاكي زاكي ما أخلو المعدة تارد كسنتور ورحنجيبا كومي أتكنتا شيني الخلو المعدة كجوان ونفكه ما لأيكسو يبترق مدى سنر قق وتبو نبا كده دبينو مبا سامو واشاروها سيتي أبين ديسا wanda yafi kowa tausayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa kwadayin alheri a gare mu babu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin nan na duniya ne ko na lahira baya mana bakin ciki yana mana bayani to hatta wannan wata mas'ala ce wadda sai dai da wahayi sai kuma bincike zai iya gaya ma sirrin dake cikin dabino me yasa annabi yace a gaggauta bude baki kuma yace a ci dabino sai yace saboda jiki bawo jiki abu mai zaki zaki a lokacin da ciki ya zama empty ba komai a cikin sa ad'a ila qabulihi wannan shi yafi kira izuwa ga cikin ya karbi abin shi yasa ba wanda zai ci dabino kaje ya ci cikin sa ya kulle babu wanda zaka bashi dabino da bude baki kuma ga yaki karba saboda lokacin da ciki ba komai to yafi bukata yafi karbar abu mai zaki zaki وانتفاء الى اعضاء به da kuma amfanuwar gabobi da shi shine yanzu nan zai karada cikin gabobi kaji wani ainihin chemical energy ya shigo cikin jikinka kaji ka dan samu wani nau'i na kuzari la siyamal jism as-salim musamman in jiki lafiyayye ne duk wanda kaga wannan abun bai yi masa ba to jikin sa ba shi da lafiya shine la siyamal al-jism as-salim fa innahu yataqawwa bihi domin jiki mai lafiya yana samun karfi bihi da dabino wa ammal ma amma ruwa da aka ce in dabinan bai samu ba to ka sha ruwa fa innal jisma abinda yasa saboda jiki ya hasulu lahu bi sawm naw'un min al yabas jiki yana samun wani nau'i na bushewa sakamakon yin azumi kawun musamman yanzu da ake rana baka sha komai ba tsawon awa 8 ko awa 10 aka ga ko yanzu kana sha leda nawa kake sha a rana ka sha in an juma sai ka ji bakinka ya bushe kamar ba kai ka sha ba sai ka sha leda 8 leda 10 ko fiye da haka a rana to ina ga a ce baka sha komai ba lalle jikinka ko shakka babu akwai wani nau'i na bushewa da ya same shi fa idza ruddiba bil ma dan haka idan aka damsa sashi aka jika shi da ruwa kamulantifa'uhu bil giza to amfanin sa zai cika bil giza lokacin da zaka bashi abinci to kaji shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ci dabino in bai samu ba sannan sai ka sha ruwa da tahaniki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an haifi jariri ai masa tahaniki ai wannan shi sa Allah ta'ala wannan ai itace ne dan itace ne mai albarka ai a cikin al-imanu bil yawmil akhir ai mun ji a cikin aljanna akwai shi ko insha Allah za mu ci insha Allah wa'alam ayyuha al-'abdu at-ta'i kasani ya kai wannan bawa mai biyayya ga Allah anna lit-tamri barakatin wa khawas lalle dabino yana da albarkatu da wasu kebantattun al'amura wa kadhalika al-ma haka ma ruwa bi ta'siri 'ala al-qulub wajan tasirin sa akan zuciya wa tazkiyatiha da wanke zuciya la ya'lamuha illa al-muttabi'un ba wanda ya san wannan sai masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine illal muttabi'un sai masu biyayya an ce kai bude baki da dabino kakka danna koko da kosai Allah gafarta mala an ce kai bude baki da dabino in baka samu baka sha ruwa kar ana bude baki ka sa tuwo a gaba kai ta gabzansa lalle akwai wani ilimi wato wanda muka samu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sinadarin wannan jin dadin wannan tsarkin zuciyar ba wanda za su same shi sai al muttabi'un اللهم اجعلنا منهم آمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات أنكر أورغ أنس بن مالك الله يكرم مسجد دايتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا ينبو دباكي على رطبات أكن تنين دبينو shi aka fi so ma a cikin dabinan ma an fi son roba qabala an yusalli kafin annabi ya salla shi yake fara ce fa illam yakun in babu shi fa illam yakun ratabat idan babu danyen dabino fatamarat to sai ya ci tamr shine busasshe wanda an shanya shi an busar da shi wanda yawanci mu shi muka fi samu an fahimta eh la'alla wancan danyen ko dai a lokacin mu nan ba lokacin sa bane ko kuma ainihin kila ba shi da saukin samu dai a wannan lokacin za ka ga sai busasshe shi aka fi samu fa in lam yakun to idan babu danyen aka ce sai busasshe in ba busasshe sai ya ce fa in lam yakun tamarat in ba busasshen hasa hasawati mimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zuki ainihin wato makwarwa ta ruwa sai ya sha ruwa daya biyu uku haka sai ya sha shiken ba dabino danye sai ya ci busasshe ba busasshe sai ya sha ruwa sallallahu alaihi wasallam madha yaqulu inda al-ibtar to yayin da mutun zai yi buɗa baki me zai ce i'lam akhi sa'im ka sani ya kai dan uwa mai azumi waffaqana Allah wa iyyak Allah ya datar da mu da kai littiba'i sunnati nabiyyina wajen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam anna laka da'watun mustajaba ka sani kana da addu'a amsashiya karbabba faqtanim hafursa kai amfani da wannan damar karibatu wannan damar wad'ullaha ka roki Allah wa anta muqinun bil ijaba kana mai sakankan cewa da zai amsa ma kar kai kace gwada dai zamu to an dai ce ai roka bari mu yi a ud'ullaha wa antum muqinun bil ijaba ku roki Allah wanda kuka roka ba marwaci bane ya ce ku roke shi zai bayar ba mai saba alƙawari bane ga bala'i nan ya tunkaro mu ga kuma wata nan wanda shi kuma yana maganin bala'i ko wani iri da aka mi amfani da wannan dama mai ta addu'a ba corona virus ba ko covid 19 ko 20 ce insha Allah Allah zai kawar da ita ina fata an gane dan haka lokacin da nake bude baki kar ka manta ya zama hadama irin ta mai azumi ka kawo abubuwan da kai ma ba wasu abubuwan ba su shi ba ma duk ka zo ka tara su wannan ya mantar da kai wannan muhimmiyar addu'a ka sani kana da addu'a karbabbiya a daidai lokacin bude baki wa alam ka sani annallaha lalle ubangiji la yastajibu li du'ai qalbin ghafilin lahin Allah yana da sharadi baya karbar addu'ar zuciya rafkananniya shagalalliya kawai wani abu can kake ta yi kana ta yin addu'a amma baka hankaltar addu'a baka hararo me kake fada baka tuno da Allah ba kawai dai wani abu an dai ce kawai hazahabaz zama waftalatil urub kana ta cin abubuwa gabaɗaya hankalinka baya kan addu'ar ka mai to wannan ba Allah ta'ala baya son wannan addu'a tsayawa zaka yi tsam kai addu'a zuciyarka ta nutsu ta tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki ba sai kai mai tsayi ba ina fata an gane domin Allah ta'ala baya karbar addu'ar zuciyar da take gafalalliya shagalalliya da ba tare da Allah take ba wad'uhu bima tasha ka kuma roke shi duk abin da kake so min da'awatil khair na addu'oyin alkhairi ka roki Allah ta'ala ya yalwata Allah ya buda Allah ya janye masifa Allah ya janye kunci Allah ya kawo damuna mai albarka Allah ya baka kudi masu amfani ya baka yaya masu albarka ya baka mata ya baka aiki ya baka admission duk gashi nan kai ta yin addu'o'i la'allaka tahuza khayra ad-dunyawi wal akhirah la'allaka watakila kana wasa da wannan watan sai kaga kafin ya fita tahuza khayra ad-dunya wal akhirah ka tara alherai masu yawa na duniya da na lahira an abi huraira radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda kale yace qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatu da'awatin addu'o'i guda uku ka kasa kunne ka ji dan uwa mustajabatun salatu da'awatun mustajabatun addu'o'i guda uku karbabbu ne da'awatu sa'im addu'ar mai azumi wannan karbabbiya ce in ji bakin da baya kariya la yamtiku anil hawa wa da'awatul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta wa da'awatul musafir da addu'ar matafi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'o'i ne karbabbu wa hadhihi ad-da'watu allati la turad takunu inda fidirk fidir inda fidirka wa hadhihi ad-da'wa wannan addu'ar allati la turad wanda in kai ba za a mayar da ita ba za a karba takunu inda fidirk tana kasancewa ne lokacin bude bakinka li hadith abi hurairah radiyallahu an sabida hadithin abi hurairah Allah ya kara masa yadda salatun la turad da'watuhum salatun mutum uku la turaddu da'awatuhum addu'ar su ba a mayar da ita as-sa'im hina yuftir mai azumi lokacin da zai bude baki wal imamul adil da shugaba adali wa da'awatul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunta wa ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wanzan allah sallallahu alayhi wa sallam yace innal sa'imi inda fitrihi la da'watun ma turad lallai mai azumi yayin bude bakin sa yana da wata addu'a da ba a mai da ita inda ya roka ta tafi inda ya roka an amsa wa afdalu du'a amma fiyayyar addu'a mafificiyar addu'a addu'ul ma'thur ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam addu'a da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana yaqul manzon Allah yana cewa idza afqara idan yayi bude baki dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insha Allah dhahaba adh-dhama'u qishi da qishruwa sun tafi wabtallatil 'uruq jijiyoyi didda da suka bushe yanzu sun jike wa thabata al-ajru kuma lada ya tabbata insha Allah it'amu as-sa'im falalar ciyar da mai azumi kai kana da abun bude baki to inda hali kuma ka ciyar da wani mai azumi ko da mutum ɗaya ne wal taharis ya akhi ai bayan ka ai kaga an ce idza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza afdara kaga sai yayi bude bakin kenan idan ka zo da kishirwa a bakin ka ce zahaba zama ba ƙarya kai ba kuma a'a sai ka ci da binan in ga bino kace in ruwa ka sha sai ka sha ruwan sannan sai kai addu'a zahaba zama'u kace kishirwa ta tafi kishi ya tafi ko baka sha komai ba kaga bai ba to shi yasa sai aka ce kaga shi ma hadisin cewa faqad kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza afdara me kenan idan yayi bude baki kaga idan yayi bude bakin nan sannan sai ce zahaba zama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insha Allah اطعام الصائم والتهرس يا اخي كاي كدايه يا كاي دان uwa بارك الله فيك الله يبارك البركه ووفقك الله يداتر دك الى عمل البر والتقوى غا ايوكان داعا دكما تقوا صوران الله ان تفطر ان من ان يا ما ابن دي فادي كو نعم me muka tsallake wa afdalu du'a farkon shabun malan ka dan shiga bacci mun karanta ta insha Allah anna tafakkura to duk kowa haka ya rubuta masa ان تفطر صائما لما في ذلك من الاجر العظيم والخير الثري العميم يشي دومين حقيقه تفطر صائما تفطر ان تفطر صائما كتشيدا مي بوده باكي هكا يا كماتا ان تفطر با ان بچيتا saboda wannan shine jumlar za ta fi ma'ana an tufattir sa'iman ka ciyar da mai bude baki mai azumi ka ciyar da mai azumi lima fi zalika saboda abin da ke cikin ciyar da mai azumi min al-ajrul azim na lada mai girma wal khairul thari al-amim da al-khairi mai tarin yawa ga manne ala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man fattara sa'ima wanda ya ciyar da mai azumi kana lahu mithl ajri yana da kwatankwacin ladansa ghayra annahu la yunqisu min ajri sa'im shay'a sai dai ba za a ragi wani abu na ladan mai azumi ba karka dauka cikin ladan wanda ka ciyar za a diba a biya ka a ladansa yana nan naka yana nan kuma za a baka ladanka na ciyarwa wa idza du'iya almuslimu sa'im alai an yajiba da'awa idan musulmi ya gayyaci mai azumi alaihi akan bude baki ka dan shirya kace kana gayyatar mutane ko wasu adadin mutane ko ka gayyaci wani abokinka ya zo gidanka ya bude baki to alaihi an yajiba da'awa wajibi ne akan sa ya amsa gayyata لأن من لم يجيب الدعوة دومين دوان داكا غييتي شزوا چن أبنشي يكي أمسا وفقد أصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يا سابا ومن زنق الله صلى الله عليه وسلم مسمى أولا ينين داكا تكي umma ba za ka iya ciyar da ko ka ba mutane danye ba to ko iya wanda aka yi na gida ne ka dan gayyaci mutum ɗaya ko biyu gurgudo wanda kake ganin suna da bukata suka zo kai bude baki da su ka samu
wayan bagi alai an ya'taqida jazima ya kamata ga shi mai ciyar da mai azumi ya kudurce kuma yana mai yankewa anna zalika la yudhi'u shay'an min hasanati ya sani hakan ba zai tozartar da wani abu bane kyawawan ayyukansa wala yunqisu shay'an min ajri kuma ba zai tauyi wani abu bane ladansa wa yustahabbu lil mad'uwi an so ga wanda aka gayyata an yad'u lil da'i yayi addu'a ga wanda ya gayyace shi ba'dal faragi min at'am bayan ya gama cin abinci karka zo mutun ya gayyace ka ci abinci ka take cikin ka kawai ka sa takalman ka kai gaba ba daidai bane in mutun ya gayyato ka ka zo ka ci abinci ko ya dauki danye ya baka to addinin musulunci ya koya mana godiya da addu'a da fatan alkhairi ga wanda ya maka abin kirki dan haka yake cewa an so ga wanda aka gayyace shi yayi addu'a ga wanda ya gayyace shi bayan ya gama cin abincin bima ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam huwa anwa'un abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam nau'i nau'i ne ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kaman fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akala ta'amukum ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa abtara indakumus saimun akala ta'amukumul abrar mutanen kirki sun ci abincin ku wa sallat alaikumul malaika malaiku sun muku addu'a wa abtara indakumus saimun masu azumi sun yi bude baki a wajen ku wannan daya ce daga cikin addu'ar ko kuma allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka kuma shayar da wanda ya sha da ni na uku allahumma ghafir lahum warhamhum wa barik fi ma razaqtahum Allah ka gafarta wa mutanen wannan gida da suka zo da ita matar gidan da ta dafa da shi mai gidan da ya kawo da yaron gidan da aka tura ya kawo mu duk sun shiga ciki Allah ka gafarta musu ka ji kansu kai musu rahaba ka kwarara albarka cikin abin da ka ba su na arziki mubsidatus sawm sai abubuwan da suke bata azumi هناك امور كثيره ينبغي على الصائم اجتنابها akwai wasu al'amura ga me wato wasu al'amura wanda ya kamata mai azumi ya nisance su li'annahu idha fa'alaha fi nahar ramadan domin idan mai azumi yayi wadannan abubuwan da rana cikin watan ramadan fasada saumu azumin sa ya baci wa zadat wa afamu kuma zunubansa sun karu domin kaman yanda wata ne da ake rubanya ayyukan alkhairi to kuma haka ake ninka sako mutun yayi wa Allah ba daidai ba a cikin wannan wata to zanubin shi ma yana girmama saboda girman wata wahiya sunne al-akal wa shurbu muta'ammida ci da sha da gangan mutun ya ci abinci da gangan ana azumi ko ya sha da gangan qala azza sha'anu ubangijin da sha'aninsa da lamarinsa ya girmama ya ce wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad har sai farin zare ya bayyana a gare ku min al-khaytul aswad daga bakin zare min al-fajr na al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare fa uqila a karkashin wannan aya sai aka hankalta aka fahimci anna siyama min al-akali wa shurbi ashe azumi yana tabbata ne daga barin ci da barin sha fa idha akala as-sa'imu idan mai azumi yace wa shariba yasha faqad aftara to ya kare azumin sa wa khussisa zalika bil amdi amma an kebance hakan da ganganci li anna as-sa'ima domin mai azumi idza fa'ala zalika in ya aikata hakan yaci ko ya sha nasiyan da mantuwa aw mukhti'an ko da kuskure aw mukrahan ko aka tilasta shi wani mahaukaci yazo ya sa shi a kwana da gora sha kuma kaga ba mai agaji abin da ne kawai ka dauka ka sha in ya tabbuka ce to wani ka hadu da wani iftila'i sai ka ja bakin ka kai gum ka cigaba da azumin ka yawa sai goma cikin layi a za goma cikin layi kuda duba mana lokaci ko
ta'ammud yake cewa wa ala zalika al adilla al atiya akan wadannan abubuwa dalilai masu zuwa wato wa ala zalika akan wanda yace abinci bisa kuskure wato akan wannan shi kam akwai al-adillatul atiya dalilai masu zuwa akan sa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawma idan mutun ya manta ya ci abinci ko ya sha abun sha yana azumi to ya cika azumin sa fa inna ma ad'amahu Allahu wa saqa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi azumin sa yana nan ya ci gaba da azumin sa qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastakrihu alai Allah madaukakin sarki ya sauke wa al'umma ta abinda suka yi na kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastakrihu alaihi da abinda aka tilasta su akan sa abu na biyu ta'ammudul qai ganganta amai aman da yazo ba kai kaka jawo shi ba ba da gangan ba wannan baya kare azumi amma da gangan mutun ya kakaro amai ko ya dinga tuno wasu abubuwa na kazanta da zasu jawo masa amai la'anna man zara'ahu al-qai domin wanda amai ya rinjaye shi lashiya alaihi babu komai a gare shi qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man zara'ahu al-qai wanda amai ya rinjaye shi fa laysa alaihi qada babu ramuwar azumi akan sa kawai kurkure bakin sa ya ci gaba da azumi wa man istaqa'a amma wanda ya kakaro shi fal yaqdi to ya rama wannan azumin wanda ya kakaro amai yayi to azumin sa ya kare kuma sai ya rama wannan azumin guda daya abu na uku daga cikin abubuwan da suke bata azumi al haidu wan nifas da jinin haila da jinin bege saura minti daya ko sakan daya rana ta fadi sai jinin haila ya zo azumi ya baci an fahimta ko kuma saura sakan daya ko minti daya ainihin wato a rana ta fadi kawai sai mace ta haihu jinin al'ada jinin haya nifasi yazo mata azumi ya kare idza hadatil mar'atu idan mace ta yi jinin haila aw nufisat ko ta yi bi jinin biki fi juz'in minan nahar a wani yanki na yini sawa'un wujida fi awwalihi duk ɗaya ne an samu zuwan wannan jinin a farkon yini ne aw fi akhirihi ko a ƙarshen yinin dab da faduwar rana afdarat kawai ta ci abinci wa qadat tarama wannan azumin fa in samad lam yujzi'ha ko da tayi azumin bai yi ba kan mata ce to ai saura sakan dai bari ta karasa a in mata azumci wannan ranar wannan azumin lam yujzi'ha bai isar mata ba qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alaysa idha hadat lam tasum wa lam tusalli wa lam tasum shin ita mace bata zama in tana al'ada bata sallah bata azumi ba wannan hadisi ya nuna idan mace tana jinin al'ada to bata sallah bata azumi kullu mata yake manzo Allah yake wa wannan karatun sai suka ce bala haka ne ya ma'aikin Allah qala sai ce fa zalika nuqsanu diniha wannan shine tawayar addinin ta ta dauki wasu adadin kwanaki bata sallah ta dauki wani lokaci bata azumi wa fi riwayatin a wata riwaya tamkuthu layali ma tusalli tana zama tsawon wasu kwanaki bata sallah وتفطر في رمضان كما تانا يين تين ابنچينتا انا ازمن وتر رمضان فهذا نقصان دينها wannan shine tawaya a addininta waqad jaa al amr bil qada haqiqa umarni yazo bil qada ina rama wannan azumin fi hadithin a cikin wani hadisi an mu'aza daga mu'azata qala tace sa'altu aisha na tambayi uwar mu'mina aisha Allah ya kara mata yadda fa kuntu sai nace ma balul haid taqdi sawma wala taqdi sala wa me yasa mai haila ne bata wato take rama azumi amma bata rama sallah qalat nana Aisha tace a haruriyatun anti shin ke ko wato khawarijiya ce ke domin khawarijawa harura sun ce ana danganta haruriyu zuwa ga wani gari harura shi kuma harura din wato an ce yana da nisan mil biyu daga Kufa cikin Iraq ana fada wa duk wanda yake da aqida da ra'ayi irin na khawarijawa ana kiransa haruri saboda farkon kungiya da ta bayyana daga cikin khawarijawa suka yi wa sayyidina Ali tawaye to daga wannan garin ne harura shi yasa duk wanda yazo yana abin nan sai a ce to ko ke ma kin zama haruriya khawarijawa masu zafi sune masu wannan aqidar qultu mu'aza sai ta ce lastu bihururiya tace ya Aisha ni ba bahururiya bace ba khawarijiya bace ni walakinni as'al sai dai tambaya ce nake naga mai mai haila sai a ce ta rama azumi amma ba ta rama sallah shine nake tambayar ya abin yake qalat nana Aisha tace kana yusibuna zalika to hakan yana faruwa a gare mu jinin al'ada ya same mu fa nu'maru biqada'is sawm ana umarta mu da murama iya azumi wala nu umaru bi qada'i salah amma ba a umarta mu da murama sallah insha Allah sai mu tashi na hudu al huqanu al gidha.